sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu muke rinya tare da Muhammad Hafiz Babanleje sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Juma'a babbar rana 25 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Babanleje da kanun labarai.
Yau Juma'a kasar Sin ta bada rahoton wani adadi mafi girma na waɗanda suka kamu da COVID-19, yayin da birane a duk faɗin kasar ke aiwatar da matakai na hana barkewar cutar. Kasar Tanzania ta sanar da rabon wutar lantarki bayan raguwar wutar daga tashar samar da wutar saboda fari. Shugaban kasar Honduras ta ayyana dokar ta ɓaci a jiya Alhamis domin yaƙi da abin da ta kira kwacen gungun ƙungiyoyin daba.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugabannin Afirka na gudanar da wani taron wuni ɗaya a birnin Yamai da nufin tattauna hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen nahiyar.
Adopté par les organes délibérants de l'Union africaine.
Yace dukkan jerin siyasar da kungiyar AU ta bullo da su a tsawon gomman shekarun da suka gabata ba su bada wani sakamako mai gamsarwa ba.
A kasar Ghana kuma gwamnatin kasar ce ta ce za ta rage shigowa da kaya daga kasashen waje, kana ta haɓaka amfanin kaya da ake yi a cikin gida a wani shiri na kasafin kuɗi da ta gabatar a jiya.
Abinda suka faɗi muna kawai ne wahalar da muka bi cikin shekara 2022 nan na 2023 na sabon shekara namu shaga ya yawa ya fi shekarun.
Muna kuma dauke da labaran wasanni daga kasar Qatar inda ake fafata gasar cin kofin kafa wato na duniya kenan, inda Senegal ta lallasa Qatar mai masaukin baki da ci 3-1. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo zai gabatar. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko manta ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar 24 ga watan Nuwamba a cikin jawabinsa na dare cewa yau watanni 9 na mamayar Rasha da makiya suka kasa samun hanya su karya mu, kuma ba za su samu ba. Ya ƙara da cewa sojojin Ukraine suna rike da muhimman wurare a duk sassan ƙasar. Ya ƙara da cewa 'yan Ukraine sun shirya ƙara dannawa a wasu yankuna da ba a bayyana sunayensu ba. Mummunan mataki na watanni 9 ya zo ne a lokacin da mafi yawan Ukraine har yanzu suna cikin duhu, kuma ba tare da ingantaccen ruwan sha ba sakamakon har-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai kan gine-ginen fararen hula da suka kace wutar lantarki a duk faɗin ƙasar a ranar 23 ga watan Nuwamba. Zelensky ya ce gaba ɗayanmu mun jure watanni 9 na yaƙi, kuma Rasha ba ta samu wata hanya ta karya mu ba, kuma ba za ta samu ba. Ya ce dakarun Rasha na kai har-har akan birnin Kherson, wanda sojojin mamayar suka yi watsi da shi a farkon watan nan, shi ne kaɗai babban birnin yankin da suka kama ya zuwa yanzu a cikin wannan mamayar. Yau Juma'a kasar Sin ta bada rahoton wani adadi mafi girma na waɗanda suka kamu da COVID-19, yayin da birane a duk faɗin ƙasar ke aiwatar da matakai na hana ɓarkewar cutar. Jiya Alhamis sabbin waɗanda suka kamu da COVID-19 na ƙasar sun kafa tarihi a kwana na 2 a jere. Sun doke yawan adadin da aka samu a tsakiyar watan Afrilu, lokacin da cibiyar kasuwanci ta Shanghai ta tsaya cik sakamakon kulle garin gaba ɗaya mai mazauna miliyan 25 da ya kwashe watanni 2 ana yi. Banda waɗanda suka kamu da suka shigo, Sin ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu 32,695 a jiya Alhamis, inda 341 suke da alamun bayyanar cutar da kuma 29,654 da ba su da alamun cutar, wanda ya ƙaru daga 31,144 a ranar Laraba. An samu ƙullar cutar da yawa kuma ta yi nisa, inda kudancin birnin Gwanjo da kudu maso yammacin Chongqing suka samu adadi mafi yawa, duk da cewa an samu rahoton sabbin ɗaruruwan waɗanda suka kamu na kullum a birane kamar Chengdu, Jinan, Lanzhou, Xi'an da Wuhan. Adadin waɗanda suka kamu da Shijiazhuang sun danka sau 4 zuwa 3,197 a ranar Alhamis daga ranar Laraba. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Tanzania ta sanar da rabon wutar lantarki bayan raguwar wutar daga tashar samar da wutar saboda fari. Kamfanin samar da wutar lantarki na Tanzania ko TANESCO ya ce wasu yankunan kasar na shirin shafe rabin yini ba tare da wutar lantarki ba. Babban birnin kasuwancin kasar ya kasance yana raba ruwa tsawon makonni. Hukumomin kasar sun ce sama da wutar lantarki da ake amfani da ita a kasar ya ragu saboda dadewar fari da ake ci gaba da yi a wasu tashoshin wutar lantarki. Wasu yankuna na fuskantar sama da sa'o'i 9 a rana ba tare da wutar lantarki ba. Kamfanin samar da wutar lantarkin ya ce gibin wutar da ake fama da shi a kasar a kowace rana yana tsakanin megawatt 300 zuwa 350.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka na gudanar da taron wuni ɗaya a yau Juma'a 25 ga watan Nuwamba a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da nufin tattaunawa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin kasashen nahiyar, wancan rashin sayayyun kamfanoni da masana'antu bayan shekaru hudu da aka cimma yarjejeniyar kasuwanci mara shinge, wato da ake kira AFCTA. Wakilin muryar Amurka Silimin Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga can birnin Yamai.
Ganin yadda karanci ko kuma rashin tsayayyun masana'antu da kamfanonin da za a iya alfahari da su a mafi yawancin kasashen nahiyar Afirka ne ya sa kungiyar AU ta fara yunkurin lalubo mafitar wannan al'amari da ke dabaibaye tafiyar sha'anin tattalin arziki. Musa Faki Muhammad shine shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar Afirka.
Toutes ces politiques d'industrialisation élaborées au fil des décennies et adoptées par les organes délibérants de l'Union africaine.
Yace dukkan jerin siyasar da kungiyar AU ta bullo da su a tsawon gomman shekarun da suka gabata ba su bata wani sakamako mai gamsarwa ba. Amincewa da kurakuran da aka fuskanta abu ne da zai ba mu damar dagewa da neman hanyoyin inganta sakamakon da muke neman cimma. Idan a wasu kasashe mambobin kungiyar an samu bayyananan ci gaba, a wasu kuwa fannin masana'antu ya fuskanci tirjiya ko kuma ya dinkushe kwata-kwata. Sana'a ɗaya gefe kayayyakin da ake fitarwa zuwa waje ba a yi su da fasali irin da ci gaban kimiyya ba. Wannan rauni abu ne da ya kamata mu lura da shi a matsayinmu na kasashe mambobin kungiyar AU.
Ce contre-performance nous interpelle doublement.
Makudan kudade ne yake fita daga kasashen Afirka a kowace shekara don odar kayayyaki daga kasashe masu arzikin masana'antu sakamakon rashin tsayayyun kamfanoni a gida ko a makwabta. Alhali yau shekaru akalla uku kenan da cimma yarjejeniyar kasuwanci mara shinge ta Zelikaf. Shugaba Muhammad Bazoum mai masaukin baki na ganin lokaci yayi da za a lura.
Savez-vous que dans mon pays le Niger qui a un des plus grands cheptels d'Afrique.
Yana cewa shin kuna da masaniya ƙasa ta Niger da ke ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi fice a fannin kiwon dabbobi a Afirka? Daga Faransa da Holland muke odar madara, yayin da su kuma makwabtanmu daga Argentina da New Zealand suke odar nama. Wannan abu ne da ke cike da ban mamaki waɗanda babu hujjar faruwarsu. Matsala ce da ba idan karancin kudaden shiga da take haddasawa abu ne da ke haifar da karancin aikin yi domin kai tsaye yake shafar makomar kamfanoni da masana'antu a kasashenmu.
J'invite tous les africains surtout les décideurs.
Shugaban rikon kungiyar ta AU Macky Sall na Senegal bai samu halartar wannan taro ba saboda dalilan da ba a bayyana ba, amma ya buƙaci Paul Kagame na Rwanda ya shugabanci wannan zama a madadin sa.
We need to invest more of our national budgets in industrial policy and significantly.
Yace muna buƙatar ware kudade masu tsoka a kasafin kudaden kasashenmu daban-daban domin haɓaka masana'antunmu. Haka kuma wajibi ne mu dauki matakin ƙarfafa hanyoyin samar da makamashi da hanyoyin zirga-zirga. Sannan ya kamata mu dauki matakan ƙarfafa alaƙar aikin da ke tsakanin jami'o'inmu da masana'antu masu zaman kansu don ganin an karkatar da akala wajen inganta fannin kirkire-kirkire waɗanda za su ba wa matasa damar shiga a dama da su.
To promote culture of innovation.
Ƙarfafa hanyoyin sufuri na ƙasa da na sama da na ruwa wata shawara ce da ministar harkokin wajen Senegal Aissata Sall ta gabatar a wurin wannan taro da ke kammala a yammacin wannan Juma'a da sanarwar ƙarshen taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gwagai da Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Ana sauraren wannan shirin ne daga nan muryar Amurka birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Baballe da cigaban labaran duniya.
Shugaban ƙasar Honduras ta ayyana dokar ta ɓaci a jiya Alhamis domin yaki da abin da ta kira kwacen gungun kungiyoyin da ba. Matakin na Xiomara Castro ya zo ne a daidai lokacin da Honduras ke fuskantar karuwar laifukan karɓar kuɗaɗe daga wasu kungiyoyi masu aikata laifuka. Na ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa dangane da sha'anin tsaro tare da umartar 'yan sandan ƙasar cewa su ci gaba da amfani da hanyar tantance al'ummarsu wajen aiwatar da dokar ta ɓacin da kuma dakatar da wani ɓangare na kundin tsarin mulki a sassa daban-daban ko sassan da ya dace. Castro ta ci gaba da cewa gwamnatin Honduras ta ayyana yaƙi da ƙwace tare da cikakkun dabarun yaƙi da satar kuɗaɗe da laifuka da suka shafi gwamnati. Tsohon Prime Minister Australia Scott Morrison ya sha suka sosai a wani rahoto kan yadda ya baiwa kansa iko ba tare da faɗawa ko da 'yan majalisar ministocinsa ba wani abu da ya amince da shi a cikin watan Agusta. Ya naɗa kansa a sarki ya gudanar da ma'aikatu biyar da suka haɗa da Baitul Mali da harkokin cikin gida a duk lokacin annobar COVID-19. Ministocin gwamnatin Australia ba su san cewa suna aiki a ma'aikatu tare da Scott Morrison ba. Wani rahoto daga tsohon mai shari'a babbar kotun Australia Virginia Bell da gwamnati ta naɗa a watan Agusta ta gano asirin yana sa raunata yarda da gwamnati. An rantsar da Morrison a cikin sirri ya riƙe manyan mukamin ministoci, harkokin cikin gida, Baitul Mali, lafiya, kuɗi da albarkatun ƙasa a cikin 2020 da 2021.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Gwamnatin Ghana ta kuduri aniyar kashe jumlan kuɗin sirin Ghana biliyan 205.4 a shekarar 2023 har da bashin da ake binta. Ministan kuɗi Ken Oforiatta ne ya bayyana haka yayin da yake gabatar da bayanin kasafin kuɗi na shekarar 2022 ga majalisar dokokin ƙasar. Idris Abdalla Bako na da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
Total revenue and grants is projected at 143.9 billion Ghana cedis.
Minister harkokin kuɗin Ghana Mr. Ken Oforiatta kenan yayin da yake bayanin kasafin kuɗin shekarar 2023 ga majalisar dokoki na ƙasa. Ministan yace jumlar kuɗaɗen shiga da tallafi da aka yi hasashe za su kai Ghana cedi miliyan 143,956 kuma ta hanyar matakan samun kuɗin shiga na dindindin ne galibi matakan haraji. Jumlar kuɗaɗen da za mu kashe ciki har da biyan bashi ana hasashen zai kai Ghana cedi miliyan 205,431. Abinda hakan ke nufi shine hasashen samun kuɗin shiga da kuma kuɗaɗen da za a kashe za a samu gibin Ghana cedi miliyan 61.9 ya kawo matakai 13 na rage kashe kuɗaɗen gwamnati. Daga ciki akwai rage kashe 50% na kuɗaɗen da hukumomin gundumomi da birane suke kashewa a man fetur da kuma sauran harkokinsu. Rage tafiye-tafiyen jami'in gwamnati. Za a dawo da harajin da aka ɗauke wasu kamfanonin kasashen waje. Babu ɗaukan sabbin ma'aikata a shekarar 2023 domin tara kuɗaɗen shiga na cikin gida. Ministan kuɗi Mr. Oforiatta ya ce
we'll undertake the following actions, initiatives and interventions under the 7-point agenda.
An ɗora shi ne kan agenda 7 da nufin daidaita fannin tattalin arziki da kuma hanzarta kawo sauyi ga tattalin arzikinmu. Daga cikinsu akwai ƙara harajin VAT da kashi 2.5 cikin 100. Gwamnati za ta rage yawan harajin e-levy daga kashi 1.5 zuwa kashi 1 cikin 100. Gwamnati za ta inganta fitar da kayayyaki zuwa ƙetare da kuma ƙarfafa amfani da na cikin gida. Dan majalisa mai wakiltar mazabar a yawa su ta arewa na jam'iyyar adawa ta NDC Honorable Yusuf Jaja ya bada ra'ayinsa kan kasafin kuɗin.
Kowace shekara da rid budget in ka zo da safe nan ka ga yanda wurin yake in ka shiga cikin kuma ka gani diplomatic an kawo ba kuna rabuwa yau ba kowane ba ko na ga kira kuma kowane lokacin da karanta budget ka ga kaman wurin su nan magana da ya biyu kuma ayyabe shi yana yayye da wasu abubuwa yau ke da kanka gani majority side tun da ya fara budget aliye kare miya ga fari abinda suka fari muna kawai ne wahalar da muka bi cikin shekara 2022 nan na 2023 na sabon shekara namu shaga ya yawa ya fi shekarun.
Al'ummar Ghana har wa yau suna ji a jika yadda kasafin kuɗin 2022 ya jawo tsanani ga rayuwarsu. wasu al'ummar ƙasa sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Ni ne Mustapha Dara, Kira-Kira. Kasa hukumi wancan shekara ni ba wani tasiri da ya fi rawa. Abin da kawai ya kawo ne kawai an ka kara firayi ta shida ni ban ga wani ingantuwa wani tsakiya da wannan kasa hukumi wancan shekara ni ba.
Muratin lafiya gaskiya mu lifesi sakamakon gaskiya ba mu samu amfani shi ba. Ya ma kunun ma ya koma baya ne. Amma mun ce wa'ansu wasu ce su sun ga ci gaban shi da amfani shi. Ba da kuma zuwa kuma an kawo na DC yanga. Ni ma na komai zo ne ya complicate mun kenan. Muna kukan na farko an kana duk mun ga komai zai zama wannan abu daban ne. Da yake zai bar rayuwar mu kuma ya koma baya in ba dai da ikon Allah ba. Isa muna rokan manyan kasan mu na Ghana su duba idan su wan budget aka ganga. Su duba mu yan kasa kasan nan abin nan ya kai gare mu. Ya so kukan mu
Mataimakiyar Daraktan Sadarwar Jam'iyyar NPP mai ci Hajara Bisalifu a nata bangaren ta ce
kowa duka ya ga abin da ke faruwa duniya ba gana kade ba ba wai NPP ko Nana Akufo-Addo ko Finance Minister ya kawo wannan wuya ba wuyan duka na duniya ne ba na gana kade ba
Idris Abdalla Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Agai da Idris Abdalla Bako da wannan rahoton A gasar cin kofin duniya kuwa kasar Senegal ta lallasa aboke karawar ta Qatar mai masaukin baki da ci 3-1 kuma tuni an riga an kammala wannan wasa wanda yake zama na biyu a gasar cin kofin duniya ko kuma na rukunin A wanda aka yi a wannan shekara A yau ne kuma ake shirin karan bata tsakanin Amurka da Ingila nan ba da dadewa ba an jima kadan za a fara wannan wasan Kali Abdu shine shike wakiltar murya Amurka a can kasar ta Qatar wanda ya kwatanta mana irin yanayin da ake ciki kafin wasan da ke da za a yi tsakanin Amurka da ma Ingila
yanzu kowa yana jira ya ga wasan England da USA wasan da muke sauraro kenan an jima England kamar yanda ka sani sun ci wasan su na farko USA kuma su ba su ci wasan su ba amma dai sun samu wani abu a wasan to USA suna bukatan su ci wasan su da England saboda su samu su je next round a wannan gasar World Cup a Qatar to dai za su ci wasan su da England bari dai mu jira mu ga yanda wasan zai kasance jama'a dai a nan kowa yana sa ido ya ga me USA za su iya yi kamar yadda ka sani England suna da yan wasa da yawa da jama'a sun san su kamar su Harry Kane Marcus Rashford da dai sauransu to ko USA za su iya kada su bari dai mu jira mu ga yanda wasan zai kasance
Don sanin labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin kama zaka koshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan.
Birni magamar sarakuna. Masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Ya ji yanda ake dai ana dan samu da wani gurin daga bayan nan na dan saida ina dan saida kayan wuta haka.
Don sanin wainar da ake toyawa a birni. Ku kasance da ni Salisu Shehu Ashaka na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To ba da rahoton Kali Abdu kenan aka fara ji kafin wannan sakon. Kada abanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara tallata manufofinsa yayin da ya ayyana shirinsa na sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024. Sai dai yayin da wasu ke zungu dan ganin ya sake tsayawar, duba da irin sauye-sauyen da suke ikirarin ya samu. Wasu ko cewa suke babu abin da ya tabbaka a mulkinsa na farko. yau bacin da zamu tattauna akan kenan sunana Mahmud Dalo. To madalla tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya zama mutum na farko da ya fara gabatar da kansa a matsayin dan takarar makamin shugaban kasa a zaben 2024 kuma tuni har ya fara tallata manufofinsa ga Amurkawa.
We are going to restore and secure America's borders just like
we had. Zamu maido da tsaron da ke kan iyakokin mu tamkar yadda suke a baya ta yadda za su zama abin da ba taba gani ba. To ba dai batun tsaron iyakokin Amurka kadai to muke tallatawa ba, ya kuma taba wani batu dake cewa mutane tuwa ƙuriya, batun tattalin arziki.
We will again build the greatest economy.
Yace zamu kuma gina tattalin arzikin da ba taba ganin irin sa ba, kuma zamu yi hakan ne ba tare da bata lokaci ba. Dangane da batun maido da doka da oda, tsohon shugaban Amurka cewa yayi. Ina kira da a samar da hukuncin kisa ga masu safaran muggan kwayoyi da mutane ba tare da bata lokaci ba. To baya ga haka har ila yau Trump ya koda kansa. Yace na kuma kafa hujjojin da ke nuna cewa ina ɗaya daga cikin mutanen da suka fi faɗan gaskiya a wannan ƙasa. To shi dai shugaban Amurka mai ci Joe Biden ya ce zai yi amfani da wannan lokacin hutu da aka shiga Amurka ya tattauna da iyalansa kan ko zai sake tsayawa takara a shekarar 2024. Fadar White House ta yi zargin cewa su 'yan Republican sun maida hankulansu ne wajen lashe zaɓe ba don su taimakawa Amurkawa ba. Karine Jean-Pierre ita ce sakatare yaɗa labarai a fadar ta White House.
The Republican Party has no plan. They do nothing except do political stunts.
Ta ce jam'iyyar Republican ba ta da wani tsari, babu abin da suka iya illa su shirga ƙarya. Wasu masana tarihi sun ce tsare-tsaren da Trump ya samu nasarar cimma ba su taka kariya sun karya ba. Jeremy Suri mai fashin baki ne daga Jami'ar Jihar Texas da ke Austin.
He accomplished very, very little in terms of legislation. His biggest accomplishments were his appointments and his attacks on people. And so
ya ce nasarorin da ya samu kaɗan ne a fannin samar da doka. Babban nasarar da ya samu ita ce ta naɗa mutane a muƙamai da kuma caccakar mutane. Saboda haka yana da wuya a yadda idan ya zo yana cewa zai samar da sauye-sauye bayan ya gaza yin hakan a baya.
When he says that he is going to be someone who will shift American policy when he didn't do that before.
To sai dai masoya tsohon shugaban na Amurka ba su amince da hakan ba. Hogan Gidley mai fashin baki ne a cibiyar tsare-tsare ta Amurka.
He still was able to build almost 500 miles of a wall. He was still able to get tax cuts.
Yace yayi nasarar gina katanga akan iyakar Amurka wace tsawonta ya kusa kaiwa mil 500, ya kuma rage kudaden haraji, ya kuma yi nasarar bude wasu wuraren da ake haƙar gas, sannan ya fargar da duniya cewa Amurka ba kan wallasa bace kan batutuwan da suka shafi tsaro, kuma ya nuna cewa duk wanda ya taba kawayen Amurka zai fuskanci fushinta. Waɗannan su ne abubuwan da Donald Trump zai iya yi kuma ya yi mun gani. Ya kuma ƙara da cewa 'yan jam'iyyar ta Republican sun koyi darasi daga fafutukar da suka yi a zamanin mulkin Trump.
Anybody who gets elected from the right who sits in the White House sits in
a nan ma Gidley ne yake cewa duk wanda aka zaba a bangaren 'yan Republican a fadar White House zai aiki ne kafada da majalisar dokoki ta yadda wani bai taba yi ba, saboda za su yi watsi da abin da kafafen yaɗa labarai ke cewa, domin mafi akasarin Amurkawa kan yi bris da kafafen yaɗa labarai.
Because they can just ignore the media, because most of America ignores the media.
To ga dukkan alamu dai wani abu da ba za a musanta ba shine an kada gangar yakin neman zabe shekaru biyu kafin zaben na 2024. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da ta hada asalin rahoton sai kuma Julie Davis Gresham ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya.
To madalla a gaida Mahmud da wannan shiri da ya gabatar mana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Aminu Adamu Malam Badori. Kace hakika kaddamar da aikin fara hakan man fetur a jihohin Bauchi da Gombe alheri ne ga dukkanin al'ummar yankin Arewa. Don haka kikkiawan fata ya kamata mu al'ummar yankin Arewa mu yi musu ba wai cece ku ce ba. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Mamad Salisu Kauran na Mauda. Kace hukuncin da kotun daukaka kara da ke zaman ta Ayola ta yanke akan zaben fitar da gwani na kujerar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Adamawa abun ayaba ne. Kuma hukuncin wata nasara ce ga fafatukar da mata ke yi a fagen siyasar Najeriya. Sai kuma ra'ayin Salisu mai shinkafa son mai cewa muna fata a wannan karo Malam Nuhu Rubado da magoya bayansa za su rungumi kadara su baiwa Allah ikonsa game da nasarar da Sanata Hajiya Aishatu Dahiru Ahmed Binani ta samu a kotun daukaka kara da ke binnin Yola. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya hada kan yan siyasa jihar Adamawa da Najeriya baki daya. Amin summa amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir. Kace matakin da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta dauka na kin bitar darussan da ba a yi ba saboda gwamnati ta ki ta biya su watannin da suka yi suna yajin aiki. A gaskiya wannan mataki abin bakin ciki ne da takaici matuka domin zai shafi yaran talakawa ne kawai. Yaran masu uwa a murhu suna can kasashen waje suna karatu. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa.
Kuma dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar 24 ga watan Nuwamba a cikin jawabinsa na dare cewa yau watanni tara na mamayar Rasha da makiya suka kasa samun hanya su karya mu kuma ba za su samu ba. Ya ƙara da cewa sojojin Ukraine suna rike da muhimman wurare a duk sassan ƙasar. Ya ƙara da cewa 'yan Ukraine sun shirya ƙara dannawa a wasu yankuna da ba a bayyana sunayensu ba. Mummunan mataki na watanni tara ya zo ne a lokacin da mafi yawan Ukraine har yanzu suna cikin duhu kuma ba tare da ingantaccen ruwan sha ba. Yau Juma'a kasar sun ta ba da rahoton wani adadi mafi girma na waɗanda suka kamu da COVID-19 yayin da birane a duk faɗin ƙasar ke aiwatar da matakai na hana ɓarkewar cutar. Jiya Alhamis sabbin waɗanda suka kamu da COVID-19 na ƙasar sun kafa tarihi a kwana na biyu a jere. Sun doke yawan adadin da aka samu a tsakiyar watan Afrilu lokacin da cibiyar kasuwanci ta Shanghai ta tsaya cik sakamakon kulle garin gaba ɗaya mai mazauna miliyan 25 da ya kwashe watanni biyu ana yi. Kasar Tanzania ta sanar da rabon wutar lantarki bayan raguwar wutar daga tashar samar da wutar saboda fari. Kamfanin samar da wutar lantarki na Tanzania ko TANESCO ya ce wasu yankunan kasar na shirin shafe rabin yini ba tare da wutar lantarki ba. Babban birnin kasuwancin kasar ya kasance yana raba ruwa tsawon makonni. Hukumomin kasar sun ce samar da wutar lantarki da ake amfani da ita a kasar ya ragu saboda dadewar fari da ake ci gaba da yi a wasu tashoshin wutar lantarki.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da dare idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta shirya ta kuma ba da umarni Sa'ida Hamdun da ma injiniyan mu ta wannan la'asariya Malama Nashwan, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku nake muku fatan alkhairi a kasance lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.